dandalin da ake kira Plasido Martir ɗaliban jami'ar Ablumumuni da na sauran makarantun birnin Yamai suka hallara a wannan rana ta 9 ga watan Fabrairu a matsayin haduwar tunawa da wasu ɗalibai uku da suka kwanta dama sakamakon arangamar da suka yi da jami'an tsaron jandarma a yayin zanga-zangar Juma'a 9 ga watan Fabrairu 1990 ga mataimakin magatakardan kungiyar Enun ta ɗaliban jami'ar Yamai Alhakaila.
A wannan rana ta Juma'a 1919 wanda wannan abukan namu suka hito suna jerin gwanau wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar Abdulmumini shine abukan mu guda uku suka rasa rayukansu. Isaka Kaine, Aliyu Nahaji Abdu Mamman Sagir.
Shekaru 28 bayan wannan kisa har yanzu raɗaɗin wannan rashi na ci gaba da haddasa juyayi a zuciyoyin ɗalibai, inji Abdu Shehu Musa. Dalibi a jami'ar Ablumuni Jofo ta Yamai.
Da dama cikin mu lokacin ba a yi su ba. Me abun istuwa da in kaji tarihin yanda abun ya faru, kana tunawa ne kana ganin abun kamar yanzu ne an gaishe da kai saboda abun babu daɗi. Ya kamata ainihi a gwamnatin Niger a travera da hannunin juju su samu su hido mana haƙin mu su kama wanda sun kai wannan kashi. Yanda an kai an kashe abukan nan namu a wannan lokaci dai. Amma matsaloli ne akwai lokacin nan a jami'a. Matsaloli kamar gunka doka wurin kwana, wurin cin abinci su kuta an ka yanke musu an ka ce sai sun sai an ga babu bis mutane da cine suke tayi a ta kilo 4-5 da cine dan su tayi wurin doka rafi alwawu sun su lokacin nan ba su same su ba shine suka ce ya kamata gwamnati ya kula.
Dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a halin yanzu sun fuskanci matsin lamba daga kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato ESN dangane an gudanar da binciken gano gaskiyar lamari ta yadda za a hukunta masu hannu a wannan kisa sai dai har yanzu shiru. Dalili kenan da shugabannin ɗalibai suka fara hangen ta inda za su bullowa wannan batu.
Wannan zama wanda aka yi na ƙasa wanda ake ce Conference National taro na ƙasa wanda aka yi aka tantamna bai samu yan magance wannan matsala ba. To shine muka ce wannan mutane wanda suka yi jagorancin ɗaliban jami'ar Abdulmumini da wanda suka yi jagorancin kwamitin zartarwa na ƙasa a wannan lokaci ya kamata su kama mu domin mu samu labari isasshe kwakwala wanda zai sa ya mumu mu samu mu tattara duk waɗansu takardu wanda ya kamata mu tattara mu kai su gaban kotu ko mu ci gaba da gwagwarmaya.
Kamar yadda abin yake a al'ada makarantu sun kasance a rufe a tsawon wunin yau 9 ga watan Fabrairu a faɗin ƙasa. Yayin da za a ci gaba da zaman addu'o'in mako guda domin waɗannan mamata kafin rana ta yau a kai ziyara wa makwantansu da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.